Sannu Sani Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Suleiman Yare ce tare da Hadiza Kiyari. Muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata, 9 ga watan Agustan 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Lucky Irabu, ya ce sun samu nasarar kama 'yan ta'addan nan da suka kai hari a majami'ar Katolika da ke Owo a jihar Ondo.
Starting with the onward shot attack, we have arrested those behind that WA.
Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Lucky Irabu, ke bayyana cewar sun cafke 'yan ta'addan nan na ISWAP da suka kai farmaki a majami'ar Katolika ta St. Francis da ke Owo a jihar Ondo.
Za kuma ku ji cewa a yayin da ake ci gaba da samun masu dauke da cutar kandabiri, wato monkeypox a Najeriya, gwamnati ta gudanar da wani taro na gaggawa domin ilmantar da ma'aikatan lafiya matakan tunkarar wannan cuta. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun kashe Falastinawa 3 tare da raunata wasu da dama a wasu harbe-harbe da aka yi yau Talata a lokacin wani samame da aka kai a birnin Nablus da ke gabar yammacin kogin Jordan da aka mamaye, inji ma'aikatan lafiya ta Palestine. Harbe-harben da sun faru ne kwana guda bayan wata yarjejeniyar tsagaita bude wuta da ta kawo ƙarshen fadan da aka shafe kwanaki 3 ana gabzawa tsakanin Isra'ila da kungiyar jihadi a zirin Gaza. Yan sandan Isra'ila sun ce jami'an tsaro sun killace gidan Ibrahim Al-Nablusi wanda suka ce ana neman saruwa a Jallo a yammacin gabar kogin Jordan a tun daga farkon wannan shekarar. Sun tabbatar da cewa an kashe Al-Nablusi ne da wani ɗan gwargwarmayar Falastino ne a wani harbi da aka yi a wurin, kuma sojojin sun gano makamai da bama-bamai a gidansa. Rasha na ci gaba da kai farmaki zuwa ga manyan biranen Bakhmut da Avdiivka da ke gabashin yankin Donetsk, a cewar wani janar ɗin sojin Ukraine da safiyar yau Litinin. Wannan na faruwa ne yayin da makiyayan ke kokarin haddasa asara mai yawa ga sojojin Ukraine. Rundunar sojin saman Rasha ta kai harare kan cibiyoyin soji da ke kusa da Donetsk a wani mataki na taimakawa masu harba makaman artillery da sauran fafatawa da ake yi ta ƙasa da nufin kakkaɓe rundunar Ukraine daga fagen. Jami'an leken asirin Birtaniya sun yi gargaɗi a ranar 8 ga watan Agusta cewa Rasha na amfani da nakiyoyin fatattakar mayaƙa a Donbas, lamarin da ya haifar da haɗari ga sojojin da fararen hula a yankin. Tantance rahotannin abubuwa da ke faruwa a fagen daga game da bangarorin biyu a wannan yankin da ke saurin sauya salo abu ne mai wahala.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Akalla mutane 7 ne suka mutu a ciki da wajen birnin Seoul na ƙasar Koriya ta Kudu cikin dare, kamar yadda hukumomin suka bayyana a yau Talata, bayan da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya kakkaɓe wutar lantarki ya haifar da tsantsi tare da malali hanyoyin mota da na jirgin ƙasa. Yankin kudancin birnin Seoul na ta samun ruwan sama da ya haura sama da milimita 100, wato inci 3.9 a cikin kowace sa'a ɗaya a yammacin jiya Litinin, inda wani yanki na birnin ya samu ruwan sama da ya haura milimita 141.5, wanda shine ruwan sama mafi muni cikin shekaru da dama, a cewar hukumar hasashen yanayi ta Koriya ta Kudu, wato KMA. Ruwan sama da ya taru a Seoul tun tsakiyar daren Litinin ya tsaya a milimita 420 har zuwa karfe 5 na safiyar yau Talata, ana kuma hasashen ƙarin ruwan saman. A cikin birane kuma, gundumar Gangnam mai yawan gaske na al'umma, wasu gine-gine da kantuna sun cika makil da ambaliya, kuma bas da wutar lantarki yayin da kananan motoci da motocin bas-bas da tushoshin jirgin karkashin kasa suka nitse lamarin da ya sa mutane suka makale an yi nisa da batun zabe yau talata a babban zaben shugaban kasar Kenya da ba a saba gani ba inda wani irin adawa da ya dade yana samun goyen bayan shugaban kasar ya fuskanci mataimakin shugaban kasa mai kakkausar murya wanda ya bayyana kansa a matsayin na waje kuma mai kwazon nema ana ganin za a yi kare jini biri jini a wannan zabe kuma wannan kasa wadda tamkar cibiyar tattalin arzikin gabashin Afirka ce na iya fuskantar zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a karan farko batutuwan tattalin arziki kamar cin hanci da rashawa na iya zama mafi muhimmanci fiye da rikicin kabilanci wanda ya nuna kuri'un da aka yi a baya tare da sakamakon masu ban mamaki kasar Kenya ta yi fice a tsarin ta na demokradiyya a yankin da wasu shugabannin suka yi kaurin suna wajen dadewa kan haragar mulki da tsawon shekaru da dama kwanciyar hankalinta yana da muhimmanci ga masu zuba jari na kasashen waje masu tallakan tituna da makwabtan kasashe masu fama da rikici kamar Habasha da Somalia daruruwa masu kada kuri'a ne suka yi jerin gwano sa'o'i kadan gabanin bude rumfanin zabe a wasu wuraren
Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Lucky Irabo, ya ce sun samu nasarar kama 'yan ta'addan nan da suka kai hari a majami'ar Katolika da ke Owo a jihar Ondo. General Irabo ya tabbatar da hakan ne a lokacin da yake tattaunawa da wasu manyan 'yan jaridun kasar tare da bayyana sunayen 'yan ta'addan. Wakilin muryar Amurka da ke Abuja, Hassan Maina Kaina, ya aiko mana da rahoton.
Starting with the Owo church attack, we have arrested those behind that dastardly act.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Lucky Irabo, ke bayyana cewa sun cafke 'yan ta'addan nan na ISWAP da suka kai farmaki a majami'ar Katolika ta St. Francis da ke Owo a jihar Ondo. Mun ma so mu nuna su duniya ta gansu. To amma saboda har yanzu muna gudanar da bincike. Amma dai nan gaba kadan za mu yi holin su, ba ma su kadai ba. Har ma da sauran waɗanda suka mai da kansu wakilan shedan suka yi ta kai hare-hare a sauran wurare. General Lucky Irabo, wanda yake tattaunawa da wasu manyan 'yan jaridun kasar, da kuma ya ce wani aikin haɗin gwiwa ne na jami'an tsaron kasar, ya kai ga gano da kuma kama waɗannan 'yan ta'adda, ya bayyana mana sunayensu.
On the 7th of August, Idris Ojo, who is 32 years old.
Ya ce ranar 7 ga wannan wata an kama Idris Ojo Abubakar, dan shekaru 32 a jihar Kogi, wanda na ɗaya daga cikin kwamandojin ISWAP da ya tsere daga gidan yarin Kuje. Jima Ibrahim, dan shekara 39, Idris Ojo baya ga taka rawa a harin na Owo. Na ma kitsa yadda za a kala kai karin wasu har-haren shi da mukarrabansa kafin a cafke su. Ranar ɗaya ga wannan wata na Agusta kuma mun cafke wasu karin 'yan ta'addan, wato Momo Otodo Abubakar, Aliyu Yusuf Iktopo, Awal Isaac Onimisi, Idris Abdulmalik, wanda shi ne babban wanda ya kitsa yadda aka tsara da kuma kai hari a farmakin na majami'ar Owo a jihar Ondo ranar 5 ga watan Yuni, da ma karin wani hari da aka kai akan ofishin 'yan sanda na Adavi a jihar Kogi, inda suka kashe 'yan sanda suka kuma tsere da makamansu. Babban hafsan tsaron Najeriya ya ce a halin yanzu ana gudanar da wani bincike na kwakwaf domin gano ainihin abin da ya faru da kuma waɗanda suke ɗaukan nauyinsu. To ko me masana tsaro za su ce akan haka? Dr. Yahuza Ahmad Getso, mai sharhi ne kan tsaro a Najeriya.
Wani abu ne abin karfafa gwiwa kuma abin madalla. To amma wani hanzari ba gudu ba, 'yan Najeriya fa ba za su taba gasgata sojojin Najeriya ba. Matsawar ba sun iya kaiwa ga dukkanin inda 'yan ta'addan nan suke, waɗanda kullum nake ƙara tabbatar da cewa an san inda suke, an san su wane ne, kuma an ɗauki matakan da ya kamata a kansu wajen tabbatar da cewa an murƙushe su ba. Kuma idan har za a iya kamo waɗanda suka kai hari na cocin Owo a jihar Oyo, to me ya hana kuma a kamo waɗanda suke riƙe da, wato waɗanda aka sata a harin jirgin ƙasa na Kaduna, Abuja zuwa Kaduna tun watan Maris? zuwa halin da muke ciki yanzu. Da yawan su iyalan su ne suke biyan kuɗin fansa suna karɓar su. Sannan akwai gurare sama da masu yawa waɗanda a jihohin Zamfara da Sokoto da Neja da Katsina da guraren da ƴan ta'addan nan suke damu. An san inda waɗannan masu aikata laifi suke amma an kasa a yi ma.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla. A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. To a yayin da ake ci gaba da samun masu dauke da cutar kyandabiri wato monkeypox a Najeriya, gwamnatin kasar ta gudanar da wani taro na gaggawa domin ilmantar da ma'aikatan lafiya da kuma daukar matakan tunkarar wannan cutar. A wata sanarwa da ta fitar, ma'aikatan lafiya ta Najeriya ta buƙaci ma'aikatan lafiya da su kasance cikin shirin kota kwana domin tunkarar wannan cuta da ke ci gaba da bazuwa a duniya. Daga Lagos, wakilin murya Amurka Babangida Jibrin na dauke da ƙarin bayani.
A wata sanarwa da ma'aikatar lafiyar Najeriya ta fitar, mai dauke da sa hannun karamin ministan lafiya Mr. Okumankama Nkama na cewa yanzu haka an gudanar da wani taron bita na gaggawa domin horas da ma'aikatar lafiya 477 domin ganin ma'aikatar lafiya sun tunkari wannan cuta da ke ci gaba da bazuwa a kasar da ma sauran kasashen duniya. Yanzu haka dai a wata sanarwa da cibiyar kula da hana yaduwar cututtuka ta ƙasa NCDC ta fitar a Najeriya na cewa an samu rahoton mutane da suka kamu da wannan cuta ta monkeypox a jihohi 26 na Najeriya, kuma daga 1 ga watan Janairun shekarar nan da muke ciki zuwa ƙarshen watan jiya na Yuli, mutane hudu ne aka tabbatar cewa sun rasu sakamakon kamuwa da wannan cuta. Mutanen kuwa sun fito ne daga jihar Delta da Lagos da Ondo da kuma jihar Akwa Ibom. To ko ya wannan cuta yake da kuma hanyoyin hana kamuwa da shi ko yaɗa shi? Tambayar kenan da newa Dr. Sadiq Bakar Hussein.
Ita dai wannan cuta ta monkeypox abinda ke haifar da ita shine akwai kwayar cuta ta virus, nau'in virus wanda kuma sunan abin da ake ce ma monkeypox a turance, that is monkeypox virus. To shi ke haifar da wannan cuta, kuma akan same ta ne ta yanayin misali mu'amala ko kuma a ce kusanci tsakanin abin nan wanda ke da ita ko kuma dabbar da ke dauke da wannan cuta.
Jihar Lagos na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke kan gaba wajen masu dauke da wannan cuta, inda take da mutane 20 da suka kamu da wannan cuta. To kowane mataki mazauna birnin na Lagos da ake ikirari da cunkus ɗakin tsumma ke ɗauka domin samun garkuwa da kamuwa da wannan cuta? Tambayar kenan da naiwa Babangida Mani ya ba.
Wato wannan cuta ta zazzabin birai ko monkeypox da turanci, lalle abun tsoro ce. Ubangiji Allah ne santar da mu gaba ɗaya. Indai kaga mutum baya da lahiya ko kuma zaka je inda ake cutaya, sai mutum ya ankara ya kiyaye. Sannan kuma kamar yadda muka yi lokacin corona, to daidai irin wannan mataki muke ɗauka na kiyayewa. Ubangiji kuma Allah ya kiyaye mai kare mu.
Kawo yanzu dai daga watan Janairun shekarar nan da muke ciki zuwa watan Yuli, an samu rahotannin mutane 413 da ake kyautata sun kamu da cutar, inda aka tabbatar da mutane 157 da suka kamu da cutar, 105 daga cikin maza ne, a yanda 52 kuma ke zama mata. Jihohin da ke kan gaba da kamuwa da cutar dai sun hada da Lagos mai 20, sai Ondo 14, Adamawa 13, sai jihar Delta 12, Bayelsa na da 12, jihar Rivers na da 11. Da kowane mataki ya kamata al'umma su dauka domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta. Ga dai Dr. Sadiq Hussein.
Hanyar kiyayewa shine a yi kokari duk wanda aka gani da alamun wannan cuta dai da farko a garzaya da shi asibiti, kuma mutanen da ke kusa da shi sai su yi kokarin kiyayewa, na shi ma kuma sai ya yi kokarin nisantar jama'a.
Yan magana dai sun ce idan kunne ya ji to jiki ya tsira. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
An gaishe ka Babangida Jibrin. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya hada mana daga Najeriya akan sulhu tsakanin matasan Togri a Mina, babban birnin jihar Neja.
Batun sara suka a tsakanin matasan da ke zaune a wasu unguwannin cikin birnin Mina, fadar gwamnatin jihar Niger Najeriya, babbar matsala ce da ta dade tana cima musamman mahukuntan jihar Tuwo a ƙwarya, Wannan matsala dai tana yin sanadiyar tafka asara ta dimbin dukiya da majikkata mutane, sannan uwa uba da tafka asarar rayukan jama'a ta babu gaira babu dalili, a sakamakon yadda waɗannan matasa ke aukawa mutane da muggan makamai a duk lokacin da wata matsala ta shiga a tsakaninsu, musamman ma na unguwannin unguwar daji da kuma unguwar limawa. Dukkaninsu a tsakiyar birnin Minang. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce lamarin yana matukar damunta, shi ya sa ma ta ɗauko wannan tsari na yin sulhu a tsakanin matasan. Hardu Abdullahi Adamu Babaye shi ne babban daraktan ofishin kula da sasanci a tsakanin jama'a da kuma harkokin manoma da makiyaya a jihar Niger, da ya zama wakilin gwamnati a taron. Ya ce duk da yake akwai kalubale na shawo kan waɗannan matasa, amma suna kokarin samar musu da aikin yi.
Ita dama gwamnatin jihar Niger da dadewa karkashin jagorancin mai girma gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Al-Sadiq Sani Bello, ana nan ana aiki akan wannan lamari, kuma an jajirce akai a ga cewa wannan abu an kauda shi kyau. Kuma sai gashi shi dan takara wanda yake na jam'iyya mai ci, shi Umaru Bago, ya zo da kanshi ma wurin taron domin shi ma da kanshi ya goyi bayan gwamnati, kuma yayi bara'a da waɗannan mutane, kuma ya gaya musu su samu natsuwa. In suka natsu, shi yana da gurin tallafa musu, saboda yaga sun zama mutane wanda jiha da ma Najeriya gaba daya za ta yi alfahari da su. Wannan abu ne wanda ya ba karamin taro bane mai muhimmanci, wanda ita gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da shi yau.
Da can baya wasu shekaru da suka wuce an yi irin wannan taro, har wasu matasa ma sun aje makamai da suka shafi adduna da irin da yadda sauran wukake haka da sauransu, kuma daga baya suka dawo. Akwai wani mataki da kuka dauka na ganin ba a sake komawa gidan jiya ba?
Akwai matakin da aka dauka wanda kaga duka jami'an tsaro na jihar Niger suna wannan guri yau, da shi shugaban rundunar yan sanda na jihar Niger da hukumar tsaro na ciki da duk dai jami'an tsaro na jihar Niger, dukansu suna wurin nan, sun halarci wurin, kuma sun tabbatar da cewa duk wanda aka samu da hannu a irin wannan abu, to babu sani ba sabo, za a yi masa hukunci daidai da laifinsa. Wanda shi shugaban ma majalisar jihar Niger shi ma yana gurin, ya kuma tabbatar akwai doka ma da aka tanada ma duk wanda yake yin wannan abu, za a yi mashi hukunci daidai da irin laifin da yayi.
To dan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar karamar hukumar Cancaga, wanda kuma shine dan takarar kujerar gwamna a jihar Niger a karkashin inuwar jam'iyyar APC, Honorable Umar Muhammad Bago, da ake yawan alakanta shi da waɗannan matasa, yayi jawabi mai kaushi ga matasan a lokacin wannan taro.
Babu ruwana da ta'addanci, babu ruwana da ƴan daba, kowaye aka kama shi a nakasa shi sannan aka yi majalukan tsaraya, bai isa ba, ba wani a garin mu na daya da zai ce zai hana mu zama a cikin garin mu na, ba haife shi ba. Mun san ku har gidajenku, har inda kuke aiki, wallahi za mu bi ku, za mu kama ku, za mu hukunta ku. Abin da ya gabata cewa wannan yayi kaza, wancan yayi kaza, yau an share shi babu shi, amma daga yanzu za mu ba jama'in tsaro gudunmawa don su yi aiki sosai, kuma daga yau an fara kenan. Muna kira ga masu anguwanni su ma su je su kira a anguwanninsu a yi gargaɗe yaran nan. Ina ikirari da talaka, kuma burina shi ne abinda muke nema Allah ya bamu. Idan ya bamu mu samu ku sana'a, mu kai ku makaranta, amma wannan abin fa ba zai yiwu haka ba sai mun canza. Yanzu babu sani babu sabo. Muna kira da iyayenmu malamai na masallatai anguwanni, ku hau munbari, ku ƙara jan kunnuwan jama'a da iyaye, kowa ya gyara gidan shi.
Babban daraktan kula da harkokin addinai a jihar Niger, Sheikh Abubakar Beji, da ya halarci wannan taro, ya ce akasarin zuciyar waɗannan matasa ta samu matsala, a saboda haka akwai buƙatar sanya malamai a cikin lamarinsu.
Wannan taro da aka yi don wannan bayani ɗin ba zai iya haifar da lasting solution game da wannan matsalar ba, har sai idan an yi wasu tsare-tsare na yi ma yaran nan na jan su a jika, da kuma yi musu bita ta wayar musu da kai, musamman mahanga ta shari'a, tsari na addini, saboda waɗannan yaran babu shakka idan mun lura zuciyarsu shi ta samu matsala. Idan zuciya ta samu matsala, babu wanda zai iya kare kancinsa, yayin ba wai Alƙur'ani da Sunnar Manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, to ina yin wahayi ne kawai zai haka. Kuma waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya dora akan wannan aiki din su ne malamai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al-jasad kullu wa idha fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Yace a cikin gangan jiki akwai wata tsoka, idan ta lalace dukkan jiki ya lalace, idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru, idan kuma ta lalace dukkan jiki ya lalace. Sai yace ku saurara, ita ce zuciya. Tsari da za a yi na a jawo su kusa, a karantar da su sana'a, a nuna musu hadarin waɗannan ta'ammuli da miyagun ƙwayoyin da mummunan makoma akan sa, to ina ganin wannan shine zai taimaka.
Daga bisani dai mun ji ta bakin wasu daga cikin matasan dake wannan muguwar ɗabi'a ta sara suka da suka halarci wannan taro.
Sunana Aliyu Umar, amma an fi sani na da Alikere, daga anguwan daji na Sarawa Siwot. Mu matasa muna neman zaman lafiya, saboda ana shafan wasu wanda ba su ji ba, ba su gani ba. To dama muna roƙon Allah ya kawo mana irin wannan rana. To yau gashi Allah ya kawo mana, mu dai wannan rana, rana ne na farin ciki. Muna murna gashi wayanda da ba mu ma isa mu haɗu mu zauna wuri ɗaya mu ga juna da su ba, yau gashi an haɗu ana runguma juna, ana wasa, ana dariya. In Allah ya da mun yi alƙawari, mun ba da jini da tsoka da fatan mu, in Allah ya da mun yi amana, ko mun yi alƙawari duk wanda ya zo ta da rigima za mu nuna shi, a dauke shi, a kama shi. Kowa mun san shi, kuma kowa ya san mu, an san mu, an san iyayen mu, an san gidan kowa, kuma kowa za mu iya nuna inda yake. Akwai ire-iren abokanan mu da mu din karan kanmu, wasu suna kasuwanci, jarin bai da yawa, muna nema a tallafa musu. Wasu sana'an ne, wasu basi, muna nema dan buɗe dan wani masana'anta da wasu za su darka koyan aiki. Ana dan basu wasu abubuwa, har Allah ya sa su gama iyawa a musu freedom.
Sunana Adamu Aliyu, an fi sani na da Baballe Alima nake. Gaskiya ka ga dai wanga taro na sasanci ne, sannan kuma wanga taro abun farin ciki ne a guri na. Gaskiya tunda dama tun asali tun fil azal abokaran juna muke, ka gane ai wannan rikicin ne shi ya dinga rarraba kawunan mutane, sai sa dalili kenan. Gaskiya fada dai ya tsare alfarma Annabi Muhammadu, yawa yanzu dai alheri ake so a samu, kuma komai sai da matasa dama, ka gane ai. Kuma muna son ci gaban matasan ne, kuma Allah da mai girma honorable Bago da muke tunani Allah ya bashi wannan kujera zai kula da matasa insha Allah.
Masu nazarin al'amura dai na cike da fatar ganin wannan taro ya zama sanadin dakile wannan matsala ta sara suka da matasan ke yi a birnin na Mina, babban birnin jihar Niger, da a gefe guda kuma wasu ƙananan hukumominta ke fama da 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Masu sauraron mu, barka da sake dacewa da mu a cikin wani sabon shirin labarin wasanni. Kuma za mu soma da kasar Guinea-Conakry, da a wata hira da manema labarai a ranar 4 ga wannan watan na August, ministan wasannin kasar cewa da Lansana Bewa Diallo ya tabbatar wa duniya cewa babu wata kasa da za ta shirya kwamfalar kofin ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka a shekara 2025 sai kasar Guinea-Conakry. Ministan Lansana Bewa Diallo ya ce kasar shanda ke son shirya wannan gasar a nan gaba su dabrari shekara ta 2027 ko ta 2029 kuma ta 2031. A matsayinsa na dan kishin Afirka, Injisa ya ce yana cike da bakin cikin jin suka na fitowa daga waɗansu ƙasashe domin son su na karɓe wannan gasar. Suna nuna cewa ƙasar Guinea-Conakry ba za ta kai labari ba. To minista ya ce ya yi wani waje, amma ba kwamfalar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka ta shekara 2025 ba. Ita ko Serena Williams, ƙwallon hannun tennis ta ƙasar Amurka, a yau talata ne a Instagram da Vogue ta ba da sanarwar dakatar da buga wasan tennis a nan gaba, ko da yake ba ta ba da cikakken lokaci ba da za ta ajiye wasar. Amma masana na cewa da shakka fihi zai wakana bayan US Open da za a buga tsakanin 29
daga watan August zuwa 11 ga watan Satumba wannan shekara. Yan shekaru 40 da haihuwa da ta yi nasara har su 43 a kwamfala daban-daban ta tennis ta duniya, Serena Williams ta ce wannan ita ce shawara mafi tsanani da ta yanke a rayuwarta. Yar wasar ta share sama da shekara guda ba tare ta yi nasarar cin ko wasa guda ba sai a ranar jiya Litinin a kwamfalar Toronto ta yi nasara gaban yar kasar Spain Nuria Pariza Diaz da ke ta 57 a duniya a turmi biyu, inda ta yi nasara akan ta 6-3, 6-4 a da ranar 26 ga watan Satumba mai zuwa. Da Serena Williams za ta cika shekaru 41 a duniya. Shi ko Alexis Sanchez dan kwallon kafar nan dan kasar Chile a yau ne yake isa a Marseille kasar Faransa awa 24 bayan ya soke kwantaraginsa da club din Inter Milan na kasar Italia domin komawa Olympic de Marseille, inda zai rattaba hannu da kungiyar ta kasar Faransa. Dan wasan da ke da shekaru 33 a duniya ya buga club din Barca da Inter Milan a yau din nan. An yi ta rade-raden cewa club din Turkiya na Galatasaray ya nuna sha'awarsa ga dan wasan. Alexis Sanchez ya zabi club din Olympic de Marseille na kasar Faransa. Shiku Amadu Onana da aka haifa a kasar Senegal dan shekaru 20 da haihuwa da ke bugawa kasar Belgium da club din kasar Faransa na Lille a yau ya rattaba hannu bugawa club din Everton na kasar Birtaniya har tsawon shekaru 5 a nan gaba akan kuɗi €40 million. Shi dai Amadu Onana ya iso a Lille a kasar Faransa a shekarar bara daga club din Hamburg na kasar Jamus akan kuɗi €7 million kawai, inda ya buga wasanni 41. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Madalla, an gaishe ka Mamman Haruna Bako. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Sojojin Isra'ila sun kashe Falistinawa 3 tare da raunata wasu da dama a wasu harbe-harbe da aka yi yau Talata a lokacin wani samame da aka kai a birnin Nablus da ke gabar yammacin kogin Jordan da aka mamaye, inji ma'aikatar lafiya ta Palestine. Harbe-harben dai sun faru ne kwana guda bayan wata yarjejeniyar tsagaita bude wuta da ta kawo ƙarshen fadan da aka shafe kwanaki 3 ana gabzawa tsakanin Isra'ila da kungiyar jihadi a zirin Gaza. Yan sandan Isra'ila sun ce jami'an tsaro sun killace gidan Ibrahim Al-Nablusi, wanda suka ce ana neman saruwa a Jallo a yammacin gabar kogin Jordan a tun daga farkon wannan shekarar. Rasha na ci gaba da kai farmaki zuwa ga manyan biranen Bakhmut da Avdiivka da ke gabashin yankin Donetsk, a cewar wani janar ɗin sojin Ukraine da safiyar yau Litinin. Wannan na faruwa ne yayin da makiyanki kokarin haddasa asara mai yawa ga sojojin Ukraine. Rundunar sojin saman Rasha ta kai harare kan cibiyoyin soji da ke kusa da Donetsk a wani mataki na taimakawa masu harba makaman artillery da sauran fafatawa da ake yi ta ƙasa da nufin kakkaɓe rundunar Ukraine daga fagen. Jami'an leƙen asirin Birtaniya sun yi gargaɗi a ranar 8 ga watan Agusta cewa Rasha na amfani da nakiyoyin fatattakar mayaka a Donbas, lamarin da ya haifar da hadari ga sojojin da fararen hula a yankin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa, da kuma Julie Leves Gresham da ta ba da umarni, da injiniya mu na yau ni ce taku Binta Sulemani Yaro, nake muku fatan alkhairi, ku kwana lafiya, ma'assalam.